Assalamu alaikum, da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Yau ma kamar kowace Alhamis, Allah madaukakin sarki ya bani dama da kuma masu sauraron na gidan rediyon sashen Hausa muryar Amurka a daidai wannan lokaci da muke watso muku labaran wasanni. Cikin labaran za ku ji sunayen manajojin ƙwallon ƙafa da suka yi fice a wannan ƙarni, sannan za ku ji cewa Zlatan Ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga buga ƙwallon ƙafa. Akwai labarin ɗan wasan ƙwallon ƙafa wanda ya zace kowane mai buga ƙwallon ƙafa a mallakar mota mai tsada. Da farko ga jerin sunayen manajojin ƙwallon ƙafa da suka yi fice a wannan ƙarni. Na farko shine Pep Guardiola ɗan ƙasar Spaniya, ya yi fice a fannin kyawawan tsari da iya mallakar ƙwallo a lokacin da ake murzawa. Ya yi manajan club ɗin Barcelona da Bayern Munich da kuma Manchester City a halin yanzu. Tun dawowarsa Man City ya mamaye harkar ƙwallon a ɓangaren Premier, inda ya lashe kofunan Premier da kuma wasu kofunan cikin gida. Ya kawo wani sabon salon kai farmaki a harkar ƙwallo. A halin yanzu yana shirin cimma nasarar ɗaukan kofin zakarun Turai a fafatawar ƙarshe tsakaninsu da club ɗin Inter Milan a ƙarshen mako. Na biyu shine Jose Mourinho. Ya yi fice a fannin samar da yanayi a fagen murzaleda, sannan kuma da dabarun buga ƙwallo. Mourinho ya sami nasarori a kewayen nahiyar Turai. Ya sami lambobi a club-club da suka hada da Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United da Porto da kuma Roma. Sai na uku tsoho mai ran ƙarfe Sir Alex Ferguson. Da jin wannan suna sai a ce club ɗin Manchester United ko kuma Man U a takaice. Ya gina wata daula da ta dade a harkan ƙwallon ƙafa. Ya ci kofin Premier har sau 13. Ya sami matsayin manajan da ya fi samun yabo a rukunin Premier na ƙasar Ingila. Ya kai club ɗin Man U ta lashe kofin zakarun Turai a shekarar 1999 da kuma 2008. Carlo Ancelotti, coaching club ɗin Real Madrid, yana daga cikin manajojin club ɗin ƙwallon ƙafa da suka yi fice. Ya sami nasarori a shirin ƙasar Turai. Ya yi manaja club-club da suka hada AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid da Bayern Munich. Ancelotti sau hudu yana daukan kofin zakarun Turai. Na biyar shine Zinedine Zidane, tsohon manajan club ɗin Real Madrid. Ya dauko kofin zakarun Turai sau uku a jere daga shekarar 2016 zuwa 2018. Zidane ya ɗauko kofunan da suka hada da na La Liga sau biyu da na hukumar ƙwallo na duniya na club-club shi ma sau biyu. Zidane mutum ne mai nutsuwa da basirar sarrafa 'yan wasan ƙwallo wanda suka goge. A halin da ake ciki kuma Zlatan Ibrahimovic ya ayyana yin ritaya daga wasan ƙwallon ƙafa na ƙwararru. Ibrahimovic ya bayyana yin ritaya ne a lokacin da yake ganawa da magoya bayan club ɗin AC Milan a ƙarshen wasa da suka yi da club ɗin Hellas Verona a San Siro, da suka yi nasara akan Hellas Verona ɗin da ci 3-1 a ƙarshen mako. Ibrahimovic yana da shekaru 41 a yanzu. Ya buga wasanni a manya-manyan club na ƙasashen Turai da suka hada da Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter Milan, Manchester United, Barcelona da kuma Ajax. Abdulrahman Muhammad, Muryar Amurka, daga Bauchi a Najeriya.